ma'ayini wa karkani wa tsirsi wa laqalaki yace jami'u shu'unul khalq dukkan sha'anonin halitta baki daya min sha'ani falaki yana daga sha'anin mai fasaha nan shine annabi kuma yace faminhu ilayhi kullu sha'anin mu'ammama kowanne sha'ani baki dai faminhu ilayhi daga annabi ne zuwa ga annabi kuma fa'ini shewa yace idaniyana wa kalkali da kirjina wa tsirsi da takardata wa laqalaki da harshe na kilani alqalami na wani kisi da tawadata kada dan tulzikiri duka na hidima da su zuwa ga ambaton annabi bi zikira rasulullahi a'alu ina daukaka wa artaki ina kara hawhawa bi zikira rasulullahi saboda ambaton annabi da nake kullun ci gaba nake inji shehu jalilu mai girma jamilu kyakkyawa hulquhu dabi'ansa mai kyau ce kuma mai girma ce menene dabi'an annabi zikiru rabbihi hulquhu dabi'ansa zikiru rabbihi an tambayi Aisha Allah ya kara mata yarda aka ce menene dabi'an annabi da yafi kwarewa akai tace kana yuzkurullaha jami'a ahyani tace manzo Allah yana zikirin Allah duka lokacin sa duk lokacin annabi na zikiri ne kawai cikin zikirin Allah yake wa shine hulquhu zikiru rabbihi bashirun annabi mai bishara ne da aljanna nazirun mai gargadi rabbu sidiqin ma'abucin gaskiya musaddaki abin gaskantawa khalilayya murabi ala hadratis sina wa qallil banatil fuad al mumazzaki khalilayya yakuba da daina an tambaye su ne kalbi wa akali kenan murabi ku tafi da ni ala hadratis sina bisa halara ta biyu wa qallil banatil fuad in biya bukatu na zuka na zuciya mu mazzaki abin tsatsagawa ala ku saurara ku ji sai ta shiri kai can waka na kaifa hadiya indahu do Allah ya yi alƙawari ya dake tsakanina da annabi domin wa inna lahu indila ahada suna da wani alƙawari lahu ga annabi in ji zuwa gare ni mu wasaki kuma wanda yake abin kullawa mun daura alƙawari ni da annabi ina da alƙawari tsakanina da annabi halamtu lahu bizati inni uhibbuhu widadan safiyan fahwa nahji wa mawdi'i halamtu lahu bizati na rantsi ma annabi da zatin Allah nace mai inni uhibbuhu ina son shi sai da na rantsi da zati nace ya rasulullah ina son ka sannan widadan wata irin soyayya safiyan mai tsarki fahwa nahji kai annabi ne zuciya na fani ni zuciya in kaga zuciya gudan jinin zuciya na annabi ne wa mawdi'i shine majingina na korin irfaki na fa innaka mihrabul wujudi ya rasulullah kaina kibla na halitta baki daya wa wajhuka kaina muhuskanta halitta wa innaka babul wasli kaina kofan mai saduwa da Allah lil mutahaqqi ga mai neman haqiqa duk mai neman Allah yazo wajenka wa innaka atamul anbiya kaina cikon annabawa fala yura nabiyyun bi aidil mustafa alqarni ba a ganin wani annabi kuma bayan wannan mustafa sadauki din nan failaki mai tsananin fasaha to babu wani annabi bayansa sai da mutul kazzab wani kafiri ne ha wala kauna hu sharikan lahu wai ya nemi kasancewar shi zama abokin tarayya ga manzon Allah fil amri al'amarin manzanci mahalata mashdiki saboda tsuntsan cika baki irin nashi takarda rubuta sai ce min musailama ta rasulullahi ila muhammadur rasulillah wai daga musailama manzon Allah zuwa ga muhammadu manzon Allah yace wa ba bayan haka ina so mu sulhu da kai mu raba kasa biyu bangare ɗaya zama rasulullahi bangare ɗaya ka zama rasulullahi ka huta da ni in huta da kai mu huta da juna kenan sai manzo Allah ya duba takardar sai ya duba bayan takardar a rubuta min musai min muhammadu rasulullah ila musailama ta al-kazzabi daga muhammadu manzon Allah zuwa ga musailama mai yawan ƙarya nan ne annabi ya bashi wannan sunan zuwa ga musailama mai yawan ƙarya wa ba fa innal arda lillahi yarsuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqina kasa ta Allah ce yana ba wanda ya ga dama cikin bayin sa karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah sai ce aje akai mishi to kaga nan ne zan musailama tul kazzabi annabi yasa bai kazzab din musailama mai yawan ƙarya ha wala kauno ya ne bi kasancewa shi sharikan lahu fil amri ya zama abokin tarayya annabi a cikin labarin manzanci mahalata mashriki saboda tsuntsan cika baki irin nashi waraddi hikal haq ubangiji na yana tabbatar da gaskiya ya dalilin da yana bata kishiyan gaskiya wai ƙarya ce duk abin da yake ƙarya Allah lalata shi walau sa nurul haqi koda wato ainin ahla tazandiji wato ma'abuta zindiƙanci sa'a sun bakanta nurul haqqi hakke na gaskiya Allah ba zai yadda ba wallahi mutumma nuruhu walau kara al-kafiruna Allah sai ya cika suke shi koda su nan ne aka tsaya ko
na'am
alhamdulillah اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح